Ganan Benue Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke watsa shirye-shirye wannan karo mina mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da darul da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdice tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jin ragamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji wato ci gaban rahoto akan batun karin kudin man fetur da aka samu. Kana kuma Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi. Zarawa Fage za ta shigo da shirin sharhin jaridun Amurka. Muna kuma dauke da kadan daga cikin dimbin rayu da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum wa saurare ga labaran. Kasar Isra'ila ta haramta shiga ma wasu yan majalisar dokokin tarayyar Amurka biyu jiya Alhamis, wanda wannan zai tayar da wata sabuwar takaddama a muhawarar da ake yi game da irin goyen bayan da Amurka ke baiwa wannan kawata ta a yankin gabar ta tsakiya. Yan majalisar wakilai koko na dokokin tarayyar Amurka Ilham Umar da Rashida Tlaib sun sha caccakar kasar ta Isra'ila da kuma manufofinta kan Falasɗinawa. Da sun shirya kai ziyara Isra'ila da wasu birane da dama a yamma da kokin Jordan cikin yan kwanaki masu zuwa. Mataimakiyar ministan harkokin wajen Isra'ila Zifi Hotofli ta ga wani dan jarida cewa ba za mu kyale waɗanda ba su kaunar yancin mu na kasancewa cikin wannan duniyar su shigo cikin Isra'ila ba. Bisa ka'ida daukar wannan mataki da muka yi ya dace. Dabda bayar da sanarwar hanin, shugaban Amurka Donald Trump ya aiki da sakon Twitter da ke cewa muddin Isra'ila ta amince yan majalisa Umar da Tlaib su kai ziyara, hakan zai zama wata babbar gazawa. Sun tsani Isra'ila da dukkanin Yahudawa kuma babu wani abin da za a faɗa ko a yi da zai canza musu ra'ayi. Jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya kamata shugaban China Xi Jinping ya yi ganawar keke da keke da 'yan rajin demokaradiyya da ke zanga-zanga a Hong Kong don kawo ƙarshen zanga-zangar da aka kwashe makonni goma ana yi saboda mallake yankin da China ke yi. Shugaban na Amurka, wanda akasari tawagar motocinsa kan kauce bin inda masu yin masa zanga-zanga suke, ya faɗi ta kafar Twitter cewa idan Mr. Xi ya gana da masu zanga-zangar waɗanda akasarin su matasa ne, a tabakinsa za a kawo ƙarshen matsalar ta Hong Kong cikin lalama da fahimta ba na shakka. Trump ya ce na san shugaba Xi sosai, gawurtaccen shugaba ne wanda ke da cikakken goyon bayan mutanensa, haka zalika ya kware sosai kan mawuyatan al'amura. Bana wasuwasi ko misali zaratin cewa idan shugaba Xi na son ya gaggauta warware matsalar Hong Kong cikin mutunci zai iya, ma'ana ganawar keke da keke. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kasar Pakistan ta ce sojojinta uku sun mutu jiya Alhamis a wata fafatawar da aka yi da India akan iyakar Kashmir da ake takaddama a kai da ake kira marabar yankunan da ake da iko kansu a daidai lokacin da kasashen biyu ke ci gaba da takaddama kan yankin na Himalaya. Wani mai magana da yawun rundunar sojin Pakistan ya yi ikirarin cewa su ma sojojin India biyu ko ku biyar sun mutu bayan da aka buɗe masu wutar ramuwar gayya. Major General Asif Ghafur ya ce ana ci gaba da samun rigingimu loto-loto. Rahotanni na nuna cewa jami'an sojin India sun ƙaryata rahoton kashe wasu sojojinsu. To amma sun tabbatar cewa an kashe wasu sojojin Pakistan uku a matakin ramuwar gayya da aka ɗauka. Nan take dai babu hanyar tabbatar da ikirarin da kowane bangare ke yi game da wannan al'amari. Jiya Alhamis, yankin Gibraltar mallakin kasar Burtaniya ya yi watsi da rashin amincewar Amurka ya saki wani babban jirgin dakon man Iran mai suna Grace One, wato wanda ya kama kwanaki bayan da Iran din ta bada wa yankin tabbacin cewa ba za ta tura danyen manta zuwa kasar Syria ba. Yanzu duk wata hujjar tunanin cewa akwai buƙatar ci gaba da tsare jirgin dakon man ta kau, a cewar wani babban ministan yankin mai suna Fabian Picardo a wata takardar bayani. Sa'o'i kafin nan Amurka ta nuna tana so ta hana sakin jirgin wanda Burtaniya ta kama ranar 4 ga watan Yuli. Wannan nema ya kawo jinkiri wajen yanke hukuncin. To amma babban alƙali Anthony Dudley ya ce shi bai samu wata takardar bukata daga Amurka ba.
Ta gaida Ibrahim Kalma si Garba da karanto labarai. To madalla bari mu bude taskar hotunan namu a Najeriya, inda ake fama da batun karin farashin danyen mai a kasuwannin danyen mai ta duniya da ya fara haifar da damuwa mai yawa ga gwamnati, bisa la'akari da cewa farashin na danyen mai yayi kasa da lissafin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi a kasafin kudin ta na bana. Wakilin mu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar yayi nazarin wannan lamari, ga kuma rahoto da ya hada mana.
Wata babbar damuwa ta dangane da faduwar farashin danyen mai. Wannan matsala dai ta faru ne a baya-bayan nan, kuma farashin yayo kasa da dalar Amurka 2.10, wanda hakan ke gwada yadda farashin na danyen mai yayi tashin gauran zabi har ya kai dalar Amurka 65, kuma daga bisani yayo kasa da dala 60 na Amurka, wanda gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi amfani da su wajen kasafin kudin ta na shekara ta 2019. Kawo yanzu dai faduwar farashin na danyen mai dai da masu sharhi akan al'amura ke ganin cewa wani babban cece-kuce ne wanda manyan kasashe na duniya ke ci gaba da nunawa juna yatsa sanadiyar ruruta al'amura a kasuwar mai ta duniya. Ganin farashin na mai ka iya samun koma baya idan aka kasa cimma wani daidaito, musamman tsakanin manyan kasashe na duniya da suka hada da Amurka da kasar China kan batutuwan da suka shafi kasuwanci na kasa da kasa. Kasar ta China dai ita ce tafi kowace kasa a fadin duniya sayan danyen mai a kasuwar mai ta duniya. Musa Mark Olino wani masanin tattalin arziki ne a yankin Niger Delta, kuma ya yi tsokaci dangane da wannan matsalar.
It will help to enable our policy makers to understand that it is no longer.
Yana cewa ne wannan abin da ya faru na faduwar farashin danyen mai a duniya, a ra'ayina ya kamata shugabannin Najeriya su dauki darasin cewa lokaci yayi da ya kamata su daina dogara da danyen mai wajen samar da kudaden da ake gudanar da ayyukan raya kasa a kasar ta Najeriya. Ya ce akwai kasashe da dama na duniya da suka ci gaba kuma ba su dogara da danyen mai ba. Idan har ba dauki matakan da suka kamata ba, aka koma mu gaskiya, to lalle tsugunni ba ta kare ba a Najeriya.
Oil is not the mainstay of their economic stability. For instance, China. So the crisis may not be over.
Kasafin kudin Najeriya da na shekara ta 2019 yayi kasa da kasafin kudin bara, bai ne dai sun nuna cewa hakan zai rage wasu basussuka da kasar kan nemo wajen cike wani gibi akan kudaden raya kasa, domin ganin cewa an gudanar da tsare-tsare da aka yi niyyar aiwatarwa na kasafin kudi. Kuma rikice-rikicen farashin na danyen mai na cigaba da kawo cikas a kasar ta Najeriya, domin kasar ta dogara ne kacokam ga danyen mai. Akwai dai matsaloli da dama da barayin mai kan haddasawa wajen layukan pipe-pipe din mai, tare da satar mai din da kuma tace shi ta bayan fage, wanda barayin mai ke haddasawa a kowace rana ta Allah. Kuma satar mai din dai ka haifar da matukar koma baya na kimanin dala biliyan 9 a duk shekara a ta dalilin satar danyen mai. Shi ma wani dan yankin Niger Delta ya ce,
my name is David Market. The oil price is down. I think the country will be facing economical problems.
Yana cewa ne sunana David Michael, dangane da faduwar farashin danyen mai a kasuwar mai ta duniya, hakan ka iya sanadiyar kariyar tattalin arzikin Najeriya. kuma zai hana shugabanni gudanar da ayyukan raya ƙasa idan kasafin kuɗin da Najeriya ta yi na shekara ta 2019 ya samu matsala. Za mu fuskanci matsalolin ayyukan raya ƙasa, hakan babban matsala ce. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Haka yake, to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo na Washington ke cewa karfe 10:10, wato karfe 3:10 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Ai mawadaci ne tafi a sannu zaka je, ai gaskiya ne sauki kake ta yi, wai ina zaka je ne kafa kaman da ke gaggawa, aiki shekan ne idan kai tunani, ai shekara ma kwana ne, sannan yau da gobe dukkan nishi na Allah ne, komai kake so iya hakuri zai zo lokaci ne, akwai a tashi wata ranga kware sarki ne, wage yace duk tawawa dagaciyawa ne, mazalura da harshen ka alƙali zance ne, kafa kaman da kowa a gidan su sarki ne, naji an ce tuwon girma
zai ceki. Yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babban bakwan Dr. Nafisa Hayatuddin, matashiyar likita da ta kware a fannin masu larurar kwakwalwa. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata Dr. Nafisa ta yi bayani akan abin da ya ja ra'ayinta ta karanci wannan fannin. A shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar, inda ta ci gaba da bayani kamar haka.
to kuma wannan bangare ne da babu mata da yawa a sanda ne karatu sanda ne karatu na likitanci babu mata dukkan likitocin da ke aiki a lokacin a ABU din maza ne sai na daga tunanin cewa to idan mata na da irin wannan lalura akwai bayanin da amma in ba mace yar uwarki ba zai wuya wani ya fahimta sosai kuma balle in ya shafi ga al'ada ga addini ga wane ne to a sanda ne karatun gaskiya babu bahaushi ya mace musulma da dai ni na sani dake wannan aiki dake wannan aiki so da na gama naji kuma ina sha'awar shi sai na fada kuma da support din yan uwana da mai gidana
Allah
sa ko da wani lokaci sukan ce mu abin da kike so in dai ya kwanta miki a rai kiji
yayi to tunda kin tabo batun mata kamar wadanne irin matsaloli ne na kwakwalwa da kike gani ko da kika sani da saka fi shafan mata a Najeriya musamman ma dai arewacin kasar
kwarai kuwa akwai matsaloli da suka shafi sun shafi duka jinsi maza da mata amma kuma ko ina a duniya an san cewa mata sun fi fama da depression lalura ce da take tattare da kunci tsananin kunci da damuwa yana tattare da al'amura na kamar yau da kullun na rayuwa bacin rai da a rashin miji mace na takaba koko tana ba aikin yi ba sana'a yazo kuma ya haɗu da damuwa na ƴaƴa da ƴan uwa da dangi
ko wata rashin lafiya
duk waɗannan to mata sun fi yawan kamuwa da wannan lalura mutum sama da kashi ma wurin akwai wasu wuraren da an yi reports yakan kai ma har kashi wurin 60 masu lalura ko da ta shafi lalura kanjamau ko da ta shafi kansa ko da ta shafi kowace irin lalura ta jiki to tana iya kuma ta haifar da wannan akai saboda misali ne ka dauki mutum mai hawan jini mutum yanzu yana da hawan jini abinda da ya saba ya saki ran shi ya ci ko ina yake ci yanzu ka takura shi ka ce dole dai na ci ka sa shi dole yayi abinda da baya yi wani kuma abinda yake iya yi a da yanzu ba zai iya yi ba an hana shi yayi so duk waɗannan abubuwa in ya haɗu da kuma a misali ya shafi sana'ar da mutum yake yi mace na da hawan jini tana sana'ar wuta aikin girki yanzu an ce mata a'a ta kiyaye wuta ta kiyaye gishiri ta wace ce gashi ba galihu gare ta ba dole ta tashi ta nema ma ƴaƴanta hala ba ta da miji mijin ya mutu ko wani abu to kinga ko irin wannan in yazo ya haɗu duka ai kinga dole damuwa damuwa ya shiga to in damuwa ya shiga sai ya canza yanda kwakwalwa take aikin ta sai kawo lalura irin wannan
to ita wannan matsalar ta damuwa kowa yana da
kwarai kuwa
yar damuwar shi
kwarai kuwa
abinda ba ka rasa
ba
amma ainihin ita larurar damuwar ko cutar damuwar menene alamomin ta
tana tattare da alamomi da suka shafi na farko yawan bacin rai koko in ce bakin ciki da kunci mutum ka rika jin kunci ko bakin ciki fiye da abin da ya faru koko fiye da kima a ko da yaushe gashi yayi tsanani kuma gashi ya dade fiye da yanda ya kamata abinda nake nufi misali kamar yau ne a ce a mace kin rasa mijinki dole rai ya baci to amma kuma idan lokaci na tafiya ai abin yana raguwa a hankali a hankali a hankali to amma kuma a'a sai kiga mutum ya tsananta a wannan yanayi ko kuma misali a'a dan abu ne ya bata kamar ka batar da kaya ajiya ba ta wani abu mai daraja ba sosai kin ajiye shi kina da kuma wasu kuɗin amma kuma bacin ran wannan wai kuɗin da kika ajiye sai ka rike shi a ranka kai ta kuncin bakin ciki to yi tsanani na farko bakin cikin yi tsanani kuma ya dade shine alama ta farko na biyu rashin sha'awa sha'awan abubuwa na yau da kullun na rayuwa waɗanda da kake sha'awai misali idan mace ce ne ko mutum ne mai son karatun Qur'ani sai ka zo ka ga sai ka nema ma ana karatun Qur'anin nan wannan haka zai fara tunani idan mutum ne mai son zuwa biki ko sha'ani sai kiga ta janye jiki in mace ce mai son kwalliya ko tana da son girke-girke sai kiga bata damu da yi ba ko kuma za ta yi dan dole take sa kanta ta yi so duk irin waɗannan shine sune alamu na biyu na uku kuma shine rashin kuzari rashin kuzari ya shafi kamar mutum da kin dan yi aiki kadan gaci mace ta gaji yawan kwanciya gashi dai tana kwanciya amma ba bacci take yi ba tai ta kwanciya ta zauna ta ji ta a gaji
to masu sauraro lokaci ya daga mana hannu dan haka zamu dasa aya 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin babbar bakuwar tamu Dr. Nafisa Hayatuddin da Ms. Julie Gresham da ta taya na hada shirin Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Gabe da malamai sai kuma muhimman rahotanni da suka dauki hankalin jaridan Amurka a wannan mako.
Sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako, za mu fara da jaridar Express ta Washington Post, inda aka rubuta labarin 'yan sanda a garin Philadelphia da ke nan Amurka sun kama wani mutum a jiya Alhamis bayan da aka shafe sa'o'i da dama ana dauki ba dadi da mutumin da 'yan sanda har wasu 'yan sanda su shida suka samu raunuka. Wani mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Philadelphia ya ce bayan da jami'an tsaro suka kama mutumin da ake zargi da yin harbi suka kuma tsare shi, sun bude gidan mutumin da ke wata anguwa a birnin Nicetown inda dan bindigar ya rufe kansa. Lamarin da ya fara ne a ranar Laraban da ta gabata a lokacin da wani dan sanda ya je gidan dan kai takardar sammaci. Sai jaridar USA Today inda aka rubuta labari a ranar Laraban da ta gabata, hukumomi a jihar Chicago sun ce wani magidanci ya harbe wani matashi mai shekaru 14 a lokacin da suka shiga gidansa domin su yi sata tare da sauran matasa su biyar. Ana tuhumar wasu matasa su biyar a jihar Chicago da laifin kisan kai bayan da wani dan shekaru 14 da ke tare da su a lokacin da suke wani kokari na shiga gidan wani mutum domin yin sata inda mai gidan ya harbe shi. Matasan sun saci mota kiran Lexus inda suka tuka zuwa wani gida a garin Illinois inda suka gamu da mai gidan mai shekaru 75 da haihuwa. A cewar 'yan sandan Lake County, Illinois, mutumin ya fito ne don binciken me ke faruwa, ya fada wa hukumomi cewa yayi imanin suna kokarin sace motar sa ne kira Audi shekarar 2011. Daya daga cikin matasan ya kaiwa mutumin farmaki da makami a hannunsa. A cewar jami'ai, mai gidan ya ji tsoron rayuwarsa kuma ya harbe matashin. Sai jaridar New York Times inda aka rubuta labari hannun jarin Amurka ya yi ta sauka a jiya Alhamis bayan da China ta tura wasu bayanai masu rikitarwa akan martani ga barazanar shugaba Trump na sabon kudin haraji da masu saka hannun jari suka yi na sauyi ga tattalin arziki da kuma samun kudin shiga. Sai jaridar The Hills inda aka rubuta labari a jiya Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump ya zargi manema labarai da kokarin durkushe tattalin arzikin kasar. Masu yada labaran ƙarya na yin iya kokarin su a wurin murkushe tattalin arzikin mu saboda suna ganin zai zama mini illa ga zaben shekarar 2020, Trump ya rubuta a shafin sadarwarsa na Twitter bayan da kasuwan saka hannun jari ya fadi a wannan shekara. Yayi waɗannan maganganu kwana ɗaya bayan da ya zargi bankin tarayya Amurka da hana bunƙasar tattalin arziki. Shugaban na yawan ƙaryata labaran da baya ra'ayi a matsayin labaran ƙarya inda yake amfani da manema labarai wurin tayar ma magoya bayansa da hankali. A baya ya zargi manema labarai da janyo tashi-tashin hankula a fadin kasar yayin da ake samun tarzoma. A ranar 30 ta gabata a wannan satin ne kuma yace zai ci zaben idan manema labarai za su yi mashi adalci. Sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Sai da Zara'u sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sashin Hausa na Radio America. Sunana Ilyas Abubakar wanda aka sani da kai IKD unguwar Nahuta Patiston. Da farko dai ina son yi amfani da wannan dama wajen jan hankalin shugaban ɗan Shi'a wato Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki da gwamnatin India da ma ita kanta gwamnatin Najeriya da su fahimci juna. Ya kamata a fahimci juna domin kawo zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya baki ɗaya. huta lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio America. Mai magana shi Dr. Baban Radio Matankare a jihar Kebbi Nigeria. Ko Amurka da farko ina yi wa muhajjisan mu na duniya gabaki ɗaya fata alheri yadda za su kai hajji lafiya. Allah ya mayar da shi su gidajen su lafiya. Sannan kuma ina yi wa musulmin duk duniya barka da sallah Allah shi mai mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa BA America. Sunana Kasimu Aliyu Sadaran matasan Asada a jihar Sokoto Nigeria. Ina so in hannu da wannan dama ku irin sako na yayin ƙasa ta an Nigeria. Musulmi da Kirista mu ci gaba da addu'a da roƙon Allah shi kamar da wani zan fita ta Nigeria musamman arewa maso gabas da kuma arewa maso yamma. Da fata Allah shi ƙara taimakon gwamnatin Baba Buhari shugaban ƙasar Nigeria shi ba shi ikon yin talakan ayyuka alheri.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garba ce dai karmar kuma ta Balija Taraba tare da Najeriya kuma a kungiyar muryar talaka ta ƙasa. Hakika muna farin ciki dangane da yadda aka sanyo bincike na kudin lantarki ko mu ce kudaden wutar lantarki da aka handame tun a zamanin mulkin Obasanjo wanda aka ware kudaden masu miliyoyi za a wadata Najeriya da wutar lantarki amma kudin suka bi ruwa. Muna fatan wannan bincike zai sa a gano wannan kudade da waɗanda suke da hannu wurin fitar da su domin a kawo wa lantarki a ƙasar mu Najeriya. Gari irin yanki na ma da nake ciki kanan hukumomi guda biyar wanda ake kira Central Zone a jihar Taraba babu kula daya ko a ce gari ɗaya wanda yake da lantarki na ƙasa. Da fatan wannan bincike zai sa a samu isasshen wutar lantarki a Najeriya baki ɗaya.
Rayoyin ku masu saurare, to kafin Ibrahim ya kintsa ga wannan sako.
Masu sauraro ku kasance tare da sashin Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi domin sauraron shirin duniyar Amurka. Shirin da ke kawo muku al'amuran da suka shafi Amurka, waɗanda suka hada da siyasa, diplomasiya, cinikayya, kimiyya, al'adun gargajiya, zamantakewa da nishaɗi da dai sauransu. Sai ku kasance tare da mu a shirin na
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka
tare da ni Mahmud Lalo.
To sai ku tari Mahmud Dal'asar kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Takaitaccen kasar Isra'ila ta haramta shiga mawasu 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka biyu jiya Alhamis, wanda wannan zai tayar da wata sabuwar takaddama a muhawarar da ake yi game da irin goyon bayan da Amurka ke baiwa wannan kawata ta a yankin gabas ta tsakiya. Kasuwar hannun jarin Amurka ta dan zaburo a hada-hadar tsakar rana da aka yi jiya Alhamis, inda ta maido da wani dan abu daga cikin asarar da ta yi na kashi 3 cikin 100 ranar Laraba. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya ce kasarsa za ta yi farin cikin hada hannu da Japan don warware takaddamar cinikayya da ke da tsanani tsakaninsu, muddin dai Japan ta yadda su hau teburin shawara. Jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya kamata shugaban China Xi Jinping ya yi ganawa ta keke da 'yan rajin kare demokaradiyya da ke zanga-zanga a Hong Kong don kawo ƙarshen zanga-zangar da aka kwashe makonni 10 ana yi saboda mallaki yankin da China ke yi. Kasar Pakistan ta ce sojojinta uku sun mutu jiya Alhamis a wata fafatawar da suka yi da India akan iyakar Kashmir da ake takaddama a kai da ake kira marabar yankunan da ake da iko kansu.
To a gaske ka masu saurare na kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da Duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma yin muhawara ko ba da ra'ayoyi a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Ta'almasi Garba da ya karanto labarai da kuma Solomon Abu da ya harhaɗa shiri da ba da umarni, sai kuma injiniyan mu Nayo Alheri, ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.